الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 14 ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya yi daidai ga 14 ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kisar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cikin suratul Baqara mun kwana a ƙarƙashin aya ta 126 wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 127 da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh yarfa'u ibrahimul قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد فأعطوك أبتا وألمرك yayin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake daukaka harsashi na dakin Allah subhanahu wataala shi da ɗansa Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suna cewa ya ubangijinmu ka amsa daga gare mu lalle hakika kai Allah kai ne mai ji sannan kuma kai ne cikakken masani a wato za mu ga munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabata shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani cikin ayoyin da suka gabata dangane da farala ta daki na Ka'aba da kuma yanda daki na Ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mai karbuwa a duniya ya zama to gari ne Makka ta zama to gari ce wanda yake amintacce to bayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani game da abin da ya shafi farala ta wannan daki nashi da kuma yanda Allah ta'ala ya ce har ma waɗanda suke ba musulmai ba Allah ta'ala zai rufa musu asiri zai arzuta su abin da ya kaddara zai ba su na wannan gida na duniya sai Allah ta'ala zai yi mana bayani game da abin da ya shafi wanda ya zama shi ne baitul maqdis na ita Ka'aba din wanda ya gina Ka'aba da kuma lebura wanda ya kama wa shi wannan baitul maqdis din wajen gina Ka'aba a wanda can gaba cikin suratu Ali Imran in Allah ta'ala ya kai mu inda rai da lafiya wato wajen abin da ya shafi fadar Allah ta'ala da ya ce inna awwala baitikum wuzi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata wa baraka wa hudan lil-alamin wato a nan za mu ga wato mahimmancin Ka'aba da kuma faralata ta akan sauran masallatai yadda ya zamanto maginin annabi ne na Allah
metir mason din annabi ne na Allah sannan injiniyan da ya kula da jinin wannan daki malaika jibril alaihi salatu wassalam to Allah ta'ala ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ka ambata wa al'ummarka idh yarfa'u ibrahim da qawaida yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake daukaka harsashi na daki na Allah subhanahu wataala wanda al-qawaid jami ne na qaida qaida shine gimshiki harsashi foundation wadansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi sune al-jidar wato katangi na dakin na Allah subhanahu wataala saboda harsashin foundation din akwai shida ba sai da manto shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam akan fondation din da ya dora wadansu kuma suna ganin cewa fondation din da annabi ibrahim ya dora shi da dansa annabi isma'il alaihi salatu wassalam to Allah ta'ala ya ce ka ambata wa al'ummarka lokacin da bawan annabun mubadadina wa yarfa'u al-qawaida yake daukaka harsashi na jini minar baiti na dakin wannan wanda yake sananne a wajen wanda ake yi wa magana saboda Ka'aba ta zamanto a ayoyin nan da suka gabata na baya ita ce ake magana akai to sai ya zamanto sananne ya ce sai aka zo da alifi da lam saboda lil ahdi zihni abinda yake sane a wajen abubuwan saboda kissar a Ka'aba ne ake yin ta to lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya dauka ka wannan harsashi na dakin Allah da shi da dansa annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya tabbata cikin sahih bukhari athar na abdullah da abbas Allah ta'ala ya kare da shi da mahaifinsa abdullah da abbas kamar da athar din yana da tsawo Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya bar Annabi Isma'il tun yana shan baba bai sake haduwa da shi ba sai bayan Annabi Isma'il ya yi aure bayan yana shan baba ya ajje su a nan wajen Ka'aba ya shiri ya bar su ana nan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya tafi yana ta da'awa mahaifiyar Annabi Isma'il ta ci gaba da renon yaronta har wannan yaro ya girma ya samu a gonan cewa wajen yare na larabci annabi isma'il akwai kabila ta juruhum wanda suka zauka a kusa da mahaifiyar shi to bayan sun doki lokaci tare da ita tana suna zaune a matsayin makwafta nata a kusan zamzam sai suka aura mai daya daga cikin ƴaƴan su mata suka aura wa annabi isma'il bayan annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya auri ɗaya daga cikin ƴaƴansu sai Allah ta'ala ya amshira mahaifiyar annabi isma'il to bayan Allah ya amshira mahaifiyar annabi isma'il sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato ya zo shi saboda ya ga abubuwan da ya bari can baya a jiyar da ya ada da ya zo shi iyalinsa mahaifiyar annabi isma'il alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya mata cikawa sai shi annabi isma'il da shi da matarsa da kuma dangi ita matar shi annabi isma'il lokacin da annabi ibrahim ya zo shi nan wajensa sai ya tarar da shi baya nan sai matar shi ya tarar da a gida da ya tarar da ita sai yake tambayar ta ina mai gidanki sai take cewa ya tafi mana farauta saboda annabi isma'il alaihi salatu wassalam mahalibi ne sai ta ce to ya tafi farauta ya je ya kawo mana naman da za mu ci sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato ya tambaye ta game da yanayin rayuwarsu a nan da kuma yanayin jin daɗinsu da sauransu sai ta ce wa annabi isma'il alaihi salatu wassalam lallai suna cikin kangi na wahala inna kunna fi jahlin wa shidda ta ce muna cikin wahala da tsanani wahala ta rayuwa ba abinci jiya ba abinci shekaran jiya yanzu ma an tafi ba a san ba an kawo ba za a kawo ba ce to idan mai gidanki ya zo ki ce ina gaishe shi ki ce mai ya sake ƙauren kafar gida shikan annabi Isma'il alayhi salatu wassalam bayan ya zo shi ka'annahu anasa shay'an yana zawwa ma kamar dai jikin shi ya gaya mai cewa dai akwai wani abin da ya faru sai ce mata akwai wani da ya zo waje na ce hal ja'akum min ahadin shin akwai wanda ya zo ku ba ko ya zo bayan na tafi ta can kwarai ba dan tijo ya zo shi ga kamar shi ga kamar shi ga kamar shi ya tambaye ni kana ina nace ka tafi farauta sannan kuma ya tambaye ni yanayin da muke ciki yanzu cikin wahala muke ko cikin ni'ima da dadi sai na bashi labarin cewa a yanzu yanayin nan da yanzu a buje miki mutukan mu da ni da kai din a cikin wahala da kange miki sai ce to me yake wasiyar komai ba sai ce kwarai ko ya ce ina gaishe ka kuma kyauran kafar gidanka ka sake shi Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam yace wannan wanda yazo shi dattijan nan da ke gani mahaifina ne sannan kuma keke ce kafar gida din yanda kika yi kurmato kika tona mun asiri yace a sake kyauran gida keke kafar gida yace ne in sallame ki koma gidanku a dan sake wata yace ki tafi gidanku a sai shi Annabi Isma'il da Maida ta gidansu ya sallame ta to daga baya kuma sai ya sake auren wata matar ta nan ganta nan dai jurhum din bayan an kwabi hallo Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ya zo shi saboda kansa Annabi Isma'il ba mai zaman kashe wallo bane a Annabi Isma'il ba halabi ne ya tafi dai har bi lokacin da ya zo shi da ya zo ya kwankasa ta tambaye shi wane ne suka gaisa da sauransu yace ina mai gidan daki tace mai gidana ya tafi ya nemo mana abinci dahaba yaftaki lana ya tafi neman abinci yace yaya yanayin rayuwar ku a yanzu sai take ce mai na haru fi khairin wasi'atin nahmadullah azza wa jalla tace muna cikin alkhairi da yawa ta arziki muna ƙara godewa Allah ta'ala akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana ta kwanciyar hankali da wadata da abinci mai kyau da abin sha mai kyau a wata riwaya sai ta ce wai ba za ka sauko ba a dan kawo maka abinci ala tanzilu fa nud'imaka ba za ka sauka ba mu dan baka abinci ka dan ji dadi sai tambaye ta baba menene abincin ku sai ta ce Allahu aina ma muke ci kullum kullum nawa muke ci shine abinci tace yace mata wa sharabu kuma menene abincin ku tace alma ruwa Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sai ya daga hannu yace Allahumma barik lahum ma fil lahmi wal ma Allah ka sanya musu albarka cikin naman da suke ci da kuma ruwa din da suke sha sai ya zama to wannan addu'ar da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace ba yake alayhi salatu wassalam yace a Makka a lokacin ba da itatuwa da akwai da itatuwa da Annabi Ibrahim ya musu addu'ar su ma da Allah yace to addu'ar nan ta kakan mahaifinmu Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da yake cikin nama da ruwa ce fa wala yakhlu ahad bi ghairi makata bihibabi ghairi makata illa lam yuwashqa ba wani wanda zai kadaita da cin nama da shan ruwa kawai ya zama shine abincin shi dare da rana da safi ya doki sati ko sama da sati ɗaya na ci face sai ya zama to abin ya zama cuta a gare shi in dai ba a Makka bane saboda addu'ar da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ne sai da manto da ta gaya mishi haka sai ce idan mai gidanki ya zo shi ki ce ina gaishe shi sannan kuma ki ce wannan kauran gidan nan nashi yayi ya rike shi da kyau ya kula da shi Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sai ya tafi Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam sai ya zo shi bayan ya tafi neman abinci ya dawo da ya zo ma hannu sai wata tambaya ya ce mata hal ataakum min ahadin akwai ba wanda ya zo muku saboda a jikin shi ya ji cewa lalle akwai wani abu da yake faruwa sai ta bashi labarin cewa eh lalle atana shaykhun hasan al-hayya wani dattijo ya zo mana mai kyakkyawar kama dattijo mai kyakkyawar kama fa aznat alayhi tace mutumin nan Allah mai albarka dattijan arziki da yazo shi ga fara'a ga walwala ga mulmushi ga fatan alkhairi ta faɗa maganganu masu alkhairi ga mahaifinsa bayan ta yi yabo gare shi sai ya ce mata to akwai magana da ya faɗa miki ta ce eh ya tambaye ni kana ina na ce ka tafi neman abinci sai ya tambaye ni halin da muke cikin rayuwar da muke a nan sai na bashi labarin cewa a yanzu muna cikin ni'ima da kwanciyar hankali da abinci mai daɗi ya tambaye ni abincin da muke ci na bashi labari abin ruwan da muke sha na bashi labari ya yi mana addu'a cikin abincinmu da abin shanmu sannan kuma ya ce in ka zo in gaishe ka in ce maka ƙaurin gidan nan naka ka kula da shi da kyau ka rike shi kada ka bar shi sai ya ce to wannan wanda ke gani ai mahaifina ne yanda kika faɗa ɗin nan mahaifina ne sannan kuma wa anti la'ataba wa amarani an umsikaki ya ce ke ce ƙaura kuma ya umarce ni da in ci gaba da rike ki kada in rabu da ki shi kenan bayan an ɗauki lokaci kuma sun maja ibrahim alaihi salatu wassalam wa isma'il ya buri na gulan lahu tahta dawhatin qariban min samsama ana nan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma sai sake dawowa dai lokacin da ya zo kuma sai ya dace da cewa annabi isma'il yana nan ya tarro shi yana firewa waɗansu kibiyoyin shi na halbi a ƙarƙashin wata bishiya wanda take kusa da ruwan zamzam a lokacin da annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya gan shi ba maginai sai ya meke zuwa gabawar shi fasana'a kama yasna'ul walidu bil waladi wal waladu bil walidi sai suka yi irin yadda mahaifi yake yi idan ya ga ɗan shi wajen fara'a irin yadda ɗa yake yi idan ya ga mahaifin shi wajen fara'a kowanne ya cika da fara'a kowanne ya cika da nishaɗi saboda an kumbi ba a hadu ba bayan wannan sai annabi isma'il alaihi salatu wassalam bayan sun gama hira da mahaifinsa sai ya ce ya isma'ilu inna allaha amarani bi amri ce isma'ilu Allah ya umarce ni da wani babban aiki fa sai annabi isma'il ya ce mishi fasna' ma amaraka rabbuka ya ce babu aikata abinda Allah ya umarce ka abinda ubangijinka ya umarce ka aikata sai annabi ibrahim ya ce wa annabi isma'il wa tu'inuni da ka taimaka mun ya ce kwarai kwa dan taimaka maka ya ce fa inna allaha amarani an abliya hauna baitan wa ashara ila akwatin murtafi'atin ala ma hawlaha ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ni da in gina ɗaki a wannan guri sai ya nuni zuwa ga wani tudu wanda yake maɗaukaki kan abin da yake gefensa ya ce wannan gurin inda ya fi ko'ina tudu ɗin nan a nan Allah ya ce in gina ɗaki to a lokacin nan fa'in da zalika rafa'a al-qawa'id min al-bayti faja'ala isma'ilu yunamilu al-hijara wa ibrahimu alayhi salatu wassalam yabni wato a lokacin annabi isma'il alaihi salatu wassalam sai ya zama tolebura yake dakowa tubali yana nekowa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ne metar masan yana gina wannan ɗakin na Allah har dai suka ɗaukaka ginin hattar da fa'al binahu har dai ginin ya ɗaukaka ya yi sama sai annabi isma'il alaihi salatu wassalam faja'a isma'ilu bi hadha al-hajri fa wada'ahu sai annabi isma'il ya kawo al-hajr wanda muka yi magana akan shi a karatu wanda ya gabata na shekaran jiya da na jiya sai annabi isma'il ya kawo ya ajiye wa annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya hau sama shi yake gina akan shi a cikin wata riwaya lokacin da ma dawfa shekh lokacin da shi dattijo annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi launi ya zama hannun shi baya kaiwa karshen katangar ta ba sama sai shi annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya dako mai wannan dutse ya dora ya ajiye ba yace ya hau ya dinga jinin akan shi suna yi faja'ala yamliyani wa huma yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wato suka shiga suna ta gini cikin ginin suna ta addu'a suna cewa Allah ka amshi wannan aikin mai girma daga gare mu hakika kai ne mai ji kai ne kuma mai gani kai ne masani to shine anan Allah ta'ala ya ce da annabi Ibrahim da annabi Isma'il alaihi salatu wassalamu salatu wassalam wato suna gina wannan daki na Allah mahaifi shine madahin metir masar shi kuma da a madahin shine la'ida Ibrahim wanda yake kawa dutse yake kawa tubali wajen dorawa kan jinin nan sannan kuma shine yake kawa algari wa ma yaqulani suna cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ya ubangiji ka amsa daga gare mu ato wannan ne nuna mana muhimmancin addu'a yanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ne na Allah yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul dan sa annabi Isma'il annabi ne na Allah amma duk yanda suke da babban matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke roƙon Allah ta'ala kuma ya amshi wannan aikin nasu saboda babban abin da ya kamata a kula da shi shine wajen abin da ya shafi al-tabul wa wai kasratul amal ba amsar aiki Allah ta'ala ya amshi aikin ka ko ya amsa ba wannan shine babban abin da ya kamata mu kula wajen aiki za mu ga cewa magabata wannan wata ne albarka wannan Ramadan da muke cikin sa kusan shekara guda suke suna ta lailayin sa suna ta wato bibiyar sa da kowane lokaci kafin wata shida a kamar Ramadan addu'ar da suke shine Allah ta'ala ya kai su Ramadan lafiya ya ba su damar azumtar wannan wata da albarka bayan an gama watan Ramadan za su kara cikin watan Ramadan a kullum addu'ar su Allah ka amshi azumin mu Allah ka amshi ibadun mu gabaki da haka bayan Ramadan din ya gama wata biyar da za a yi bayan Ramadan addu'ar da suke shine kullum Allah ta'ala ya amshi ibadar da suka yi a cikin watan Ramadan saboda Allah ta'ala ya ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqina sani dai kadai Allah tabaraka wa ta'ala yana amsar ibada ne daga wajen masu takawa yana amsar aiki ne daga wajen masu takawa gashi kuma ya tabbata cikin sunan na Ibn Majah da musnad na al-Imam Ahmad hadith na Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-juhu wa rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi illa sahar kaza Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa ne azumi da yawa cikin masu azumi ba shi da wani ladan azumi face dai yunwa da shirwa da ya tafama da ita amma dai lada wanda za a bayo mai azumi shi baya daga cikin saboda ya farar da ibada shi ta azumi in ba yayi riya ko kuma bai kiyaye dokoki na Allah ba a cikin azumin shi to cikin masu azumi akwai wanda za su gudu suna azumi amma kuma iya rabar su cikin wannan azumi shine shirwa da yunwa da suka yi tafama da ita amma dai su samu lada wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yace Allah ta'ala ya faɗa cikin hadisi kudusi yace kullu amali bi adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi sun ba sa daga ciki bada Allah yace Allah ta'ala yace dukkan aiki na dan adam nashi ne alhasanatu bi ashri amsaliha cewa dai idan bawa ya aikata zan ba shi lada goma kwatam kacinta in banda azumi azumi na wane ni ne nake sakaitawa da shi to idan ya zama tubawan Allah musulmi din yanda ibadar azumi ta kai da girma da kima da daraja a wajen Allah ba wanda ya san ladan mai azumi sai Allah ya zama to mai ji alaihi salatu wassalam ya ce cikin masu yin azumi din akwai wanda ba wani abin da yake samu yake goruwa da shi na azumin shi sai wahalan yunwa da wahala ta ishuwa to kaga min ba da aula aikin da bai kai azumi ba idan bawa ya aikata shi ba tare da ya yi ikhlasi ba Allah ta'ala yayi watsi da wannan aikin nashi abinda za mu kula da shi addu'a kullum bawa ya zama to yana addu'a Allah ta'ala ya amshi ibadar sa wani cikin magabata yace law a'lamu anna la yataqabbalu minni sajdatan wahida yace da a ce na san Allah ta'ala ya amshi sujada guda ɗaya tar daga gare ni, to lalle da na yi farin ciki, da na kwana cikin annashadi da fara'a, sannan kuma na sa a rai ina ɗaya daga cikin waɗanda za su rahota. Saboda Allah ya ce inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqina, sani dai kadai Allah ta'ala yana amsar aiki ne daga wajen masu takawa. To shi yasa anan annabi Ibrahim da annabi Isma'il alaihi salatu wassalam wato suka rankaza wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kan wannan aiki da suke cikin yi mai girma na gina Ka'aba, wanda gina masallaci ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka, wanda bawa idan ya gina masallaci a wannan gida na duniya, idan Allah ya yi shi, to Allah ta'ala zai gina mai fakekin gida a cikin aljanna, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa hadithin Uthman ibn Affan, wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim. Uthman ibn Affan lokacin da ya gyara masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam, ya rubuce shi ya mai gini na zamani a lokacin, sai mutane suka yi ta yawan faɗi, Uthman ya kashe dukiyarsa, ya yi kaza, ya yi kaza. Sai Uthman ya ce da su, innakum akthartum, kun yawaita magana, kun yi shiru ku kyale, wa inni sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan bala khairun hasibtu annahu bala yabtaghi bihi wajha Allahi bana Allahu lahu mithlahu fil janna. Uthman ibn Affan ya ce musu, ku yi hakuri ku bar wannan magana, ai duk wanda ya yi a nan duniya ba wai wani yawa ba, kashi yawa, saboda duk wanda ya gina masallaci a wannan gida na duniya yana nufin neman yardar Allah, yana nufin sakamako na Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan aikin da ya yi, to Allah ta'ala zai gina mai kwatankacinsa a cikin aljanna. Wato suna cikin aikin kuma suna ta roƙon Allah, Allah ya amsa. Rabbana taqabbal minna, ya Allah ka amshi wannan aiki daga gare mu, wannan gini daga gare mu, innaka antas samiul alim, lalle haƙiƙa kai Allah kai ne as-sami, kai ne mai ji ga maganganun bayinka. Dukkan abubuwan da bayi suke faɗa, wanda suke faɗa a zahiri ko wanda suke faɗa a ɓoye, wanda suke faɗa a cikin jama'a ko wanda suke faɗa su kadai, kowanne kana jin maganganunsa. As-sami shine mai ji da aqwali ibadihi, ga maganganun bayinsa. Sannan kuma shine as-sami'u li du'ai ibadihi, mai amsa roƙon bayinsa. Duk wani mai addu'a wanda zai amsa mai, wanda yake roƙa shi ne zai amsa mai. To Allah ta'ala shi ne ake roƙo lokacin da bawa wata matsala ta kunno mai, ko yana neman wani alkhairi wanda zai faɗawa shi ne Allah ta'ala. To Allah ta'ala shi ne mai jin addu'ar kuma shi ne mai amsawa. Saboda sam'u guda biyu ne, akwai sam'ul aswat, akwai kuma istijabatud du'a, jin muryoyi na bayi, wannan Allah ta'ala shi ne mai ji, kamar yanda wato Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, ce qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi. Haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya ji maganar wannan matar da take tattaunawa da kai game da lamarin mijinta, tana kai kukan kadaicinta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da kuma faɗar Allah ta'ala da ya ce, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Shin zato suke mu ba ma jin abinda suke tattaunawa da shi a ɓoye, da kuma abubuwan da suke tattaunawa a tsakankaninsu a mitin? Lalle muna ji da raɗe-raɗen nasu wanda suke yi, da abun da suke faɗa na asirce, dukkan muna ji. Wa rusuluna ladayhim yaktubuna, jakadunmu almala'ika waɗanda muka wakilta su a kan rubucewa ayyuka na bayi, suna rubucewa dukkan abubuwan da yake faruwa daga wajensu, mai kyau ko mai kyau. To a waɗannan wuraren za mu ga cewa as-sam'u yana nufin jin abubuwan da bayi suke faɗa, Allah yana ji. Akwai kuma wuraren da za mu ga cewa as-sam'u ya zo shi, amma kuma ana nufin amsa addu'a. kamar yadda shi annabi Ibrahim cikin suratu Ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'u du'a. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya bani ƴaƴan nan guda biyu annabi Isma'il da annabi Ishaq bayan na manyanta. Yace inna rabbi lasami'u du'a, lalle haqiqa Ubangiji na subhanahu wa ta'ala lalle mai amsa addu'ar bayi ne, anan lasami'u mai amsa addu'ar bayi ne. Ga kuma kisar annabi Zakariya alayhi salatu wassalam lokacin da ya ga baiwar Allah nana Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salatu wassalam, lokacin da annabi Zakariya alayhi salatu wassalam ya ga yanda alheri yake turo mata abinci wanda sai a lokacin zafi ya kamata a ce an ganshi, sai a ganshi a wajenta a lokacin dani. Abincin da ba a samun shi a lokacin zafi sai a lokacin dani, sai a ganshi wannan abincin a wajenta a lokacin zafi. To sai annabi Zakariya alayhi salatu wassalam ya ce da ita, anna laki hadha, Maryam daga ina wannan alheri yake zo miki? Sai ta ce huwa min indillahi inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. To a lokacin annabi Zakariya alayhi salatu wassalam shekaru sun tafi, a lokacin ba ya da ɗa, ba ya da jika, ba ya da kowa, sai shi sai matar shi, da ya ga cewa sarki Allah wanda yake kawa abincin da ba lokacinsa ba, to lalle mai iko ne a kan ya baiwa dattijo wanda shekaru sun kai ɗari ya ba shi ƙaruwa ta yaro ko yarinya. A lokacin sai ya shiga addu'a, hunalika da'a Zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. A lokacin annabi Zakariya alayhi salatu wassalam sai ya shiga roƙon Allah, ce ya Ubangiji ka ba ni zurriya wanda take kyakkyawa, zurriya ta gari daga wajenka. Lalle Allah kai ne sami'u du'a, kai ne mai amsa roƙon bayinka. Sai zama ta yi amfani da sami'u du'a, saboda as-sami'u suna ne daga cikin sunaye na Allah, kuma bawa abin da ya kamata shi ne wajen addu'a ya zama to yana tawassali in ba bi asma'illahi husna ko bi sifatihil ula, amma sunayen Allah wanda suke mafiya kyawu ko sifofin shi mafiya ɗaukaka, ko kuma wani daga cikin wato ayyuka wanda suke nagari, wanda ya halatta bawan Allah musulmi ya tawassali da aikinsa wanda yake nagari da ya yi karatun Alkur'ani, kyautata wa mahaifa, sadaka da sauransu a kan Allah ta'ala ya mai kaza ko kuma ya ɗauke mishi kaza. To addu'a tana da muhimmanci kamar yadda muka faɗa, kada mutum ya dogara da cewa idan aka ce ya addu'a ya ce shi ya san duk abin da Allah ya kaddara mai zai samu mutum fil adal, ya yi addu'a bai yi addu'a ba wannan abin sai ya same shi. Idan abin da Allah ta'ala mai kaddara zai same shi ba, to ya yi addu'a ko bai ba wannan abin ba zai same shi ba, wannan ba hujja ba ce. Kamar yadda Sheikh Muhammad Salim Al-Uthaymeen wato a waɗannan guraren lokacin da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya addu'a ya ce ya Allah waje a hadal balada a hada baladal amina wurzuqa ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wato yake cewa wanda zai yi maka ma irin wannan magana, to sai ka nuna mai cewa addu'a tasirinta sananne ne a zahiri, a waƙi'i da kuma ayoyi na Alƙur'ani da hadisai na baki alayhi salatu wassalam. Ta yanda yanzu mutum din yanda ya kai a rashin yin imani da cewa Allah zai amsa addu'a, idan ka ce mai kada ya ci abinci in dai Allah ya nufe shi da rayuwa zai ƙara shekara goma a gaba, ko bai ci abinci ba ko bai sha abin sha ba, zai iya zama kuma ya rayu tsawon shekara goma, ba zai yarda da wannan shawarar taka ba. Amma ya san cewa in Allah ya kaddara din zai shekara goma da bai ci bai sha din ba, Allah zai kaddara ku, to dole kenan cin abinci ya bake shi a matsayin sababi ne na rayuwar shi, ta yanda in bai ci abinci ba bai sha abin sha ba, to zai iya zama to a lokacin nashi ne. To haka nan ita ma addu'a tana da kwai tasiri ga bawa, da kowane lokaci ya zama to yana addu'a maiki alaihi salatu wassalam yace dukkan wanda aka bude mai kafar addu'a to shi ko ba za a kulle mai ba kafar amsawa kuma duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore babu najin addu'a to lalle shi kuma za ka ga cewa al'amuran shi sun sha bangon da wadanda ba sa addu'a na'am sai Allah ta'ala ya ce
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Allah ta'ala ya ce rabbana waj'alna muslimina laka ya ubangijinmu ka sanya mu zaman to masu meka wuya a gare ka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka ya Allah ka sanya al'umma wanda suke masu meka wuya a gare ka daga cikin zurriyarmu wa arina manasikana ya Allah ka sanar da mu dokokin addininmu na musulunci wa tuba alaina ya Allah ka amshi tubanmu innaka antat tawwabur rahim lalle Allah kai ne at-tawwabu ya amsar tuba na bayansa kuma kai ne mai jin kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da koro mana dai addu'ar da su waɗannan manyan bayi na Allah suka ci gaba da yi sun ce innaka antas samiul alim lalle kai ne mai jin maganganu na bayansa kai ne mai jin roƙo na bayansa kuma kai ne al-alim cikakken masani game da abin da bayin suke aikatawa da kuma halayensu rabbana ya Allah ya ubangijin waj'alna muslimina laka ka sanya mu zamanto matabbata akan me ka wuya a gare ka saboda annabi isma'il alaihi salatu wassalam shi da mahaifinsa annabi ibrahim dukkaninsu annabawa ne kowanne daga cikinsu annabi ne na Allah amma kuma duk da haka ba su gushe ba suna ta addu'ar Allah ta'ala ya kara tabbatar da su akan wannan hanya mai kyau akan hanya ta musulunci tare da cewa kuma su annabawa ne na Allah saboda babban abin da ake kula da shi shine al-a'malu bil khawatim yanzu bawa yana kan hanya mai kyau jiya yana kan hanya mai kyau shekaran jiya yana kan hanya mai kyau ba shi yake nuni ba ba shi yake bashi garantin akan kuma zai cika akan hanya mai kyau ba shi yasa zamu ga cewa annabawa na Allah da kuma waɗanda suke bayin Allah na gari kullum a kowane lokaci addu'ar su shine Allah subhanahu wataala yayi musu karshe mai kyau dan ga kuma sallah ta farilla wanda muke yi raka'a 17 a kullum bawa zai roki shiriya har sau 17 saboda zai karanta Fatiha a raka'o'i guda 17 ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake mai kyakki to annabi Ibrahim da shi da annabi Isma'il suka ci gaba da cewa ya Allah ka sanya mu zamanto masu meka wuya a gare ka abinnan da muke kai na nagarta ka tabbatar da mu akan shi hatta al-mamat har mu koma zuwa gare ka saboda maki alaihi salatu wassalam ya ce innal a'malu bil khawatim hadithin sahal ibn sa'd al-sa'idi wanda yana cikin sahih bukhari ayyuka na bayi kadai wanda ake lissafi akai mai bawa ya cika akai mai bawa ya mutu yana aikatawa wannan shine abin da za a kalla saboda da yawa cikin bayin Allah akwai wanda za ka ga ayyukan shi na yau da gobe ba za su baka damar ka kyautata mai zato ba amma saboda baka san abin da gobe za ta haifar ba la'alla yau Allah ta'ala ya mai gamnakatar ya shiryu gobe kuma Allah ya amshi ransa sai ya zamanto ya aikata aiki dan kadan a musulunci ko ya samu ladan aljanna wanda ita kuma aljanna duk wanda ya shige ta ni'ima ce wanda take madawwamiya ba za a fitar da shi ba amila qalilan wa ujira katiran ya aikata aiki dan kadan amma kuma ya samu lada mai yawa kamar yadda ba yake alaihi salatu wassalam ya faɗa ga wani daga cikin sahabban shi hadithin al-Bara ibn Azib wanda yana cikin Bukhari da Muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi filin yaki ana cikin yaki wani mushriki ya zo ya ce ya rasulullahi uqatilu aw uslim in shiga ayi yaki da ni bayan an gama in zo in musulunta ko kuma a'a in musulunta sannan in shiga yaki bazala sallallahu alaihi ya ce qatil aslim thumma qatil ka musulunta sannan kuma sai ka shiga ayi yaki da kai fa aslama thumma qatala shikenan ya amshi musulunci ya shiga aka fafata da shi ba a jima ba Allah ta'ala ya amshi ransa mahaiki ya ce amila qalilan wa ujira kathiran ga bawan da bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai wani aiki na alkhairi ba wanda ba na cikin yaji ba amma kuma ya shiga aljanna ya samu lada na shahidai wanda wannan yake nuni akan cewa lalle bawan Allah musulmi kada ya rubu da abin da yake aikatawa abin da kake aikatawa na alkhairi kada shedai in ya zo ya kada maka banza banza yace ku ne bayin Allah nagari ku ne wanda ta dalilin ku duniyar take tafi yadda ya kamata din nan ka ce mishi haka ne ai in ba da mu ba addu'a da muke ba za a samu nasara ba to sai zama to ya sa kayan da ya kamata ba aikin naka Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a wanda juhudinsa da kokarinsa abu ne wanda yake sananne a wajen Imam Ahmad yana da littafin Al-Musnad cikin littattafai wanda aka tattara sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba wanda yake da yawan shi wajen hadisi 40 ne a ciki idan ka hada da mukarramat to Imam Ahmad din yanda yake kokari wajen tattara sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba ranar da ba zai yi salati sama da dubu ba lokacin da yana kwance ba yadda lafiya rashin lafiya ta ajali shedai ya leko ta kafa ta katanga a gidansa yake cewa Abu Abdullahi kai kanina kai nasara a kaina Imam Abu ya ce ala ba'd har yanzu akwai saura in dai bawa da sauran rai a tattare da shi to kada ya amuntu daga makirci na shedan saboda shedan wannan lahaza ita yake kokari ya muri da ita a wajen Imam Ahmad sunna amma ce mai har yanzu ban kubuta ba daga sharranka saboda akwai sauran rai a tattare da ni babban abin da muke fama shine mu cika da imani shi yasa annabi Isma'il annabi Ibrahim annabi suka ce rabbana waj'alna muslimaina laka ya Allah ka sanya mu musamanto masu tabbata akan wannan da yake wuyan a gare ka da muke wannan musulunci din da muke ciki Allah ka sanya mu zamanto matabbata akan shi wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka ya Allah kuma ka sanya wato jama'a wanda take mai miƙa wuya a gare ka daga cikin zurriyyar mu a nan za mu ga cewa yadda waɗannan manyan annabawa guda biyu suka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya alkinta musu zurriyarsu wanda nagartar zurriya abu ne wanda yake mai muhimmanci bawan Allah musulmi ya zamanto yana daga cikin ajandarsa yana daga cikin ayyukansa na kullum kullum addu'a game da jarin zurriya kada kai ka roƙi Allah Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan shari'a kuma ka manta da bayarka saboda duk lokacin da ya zamanto bayarka ta samu cikas ta samu matsala to kai ne ka samu matsala saboda zurriya jaruwanta jaruwa ne na shi mahaifi da kamar yadda su waɗannan bayan sun yi addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da su akan wannan shari'a da akan wannan musulunci sai suka ce kuma ya Allah waj'al min zurriyyatina ummatan muslimatan laka ka sanya jama'a wanda suke masu miƙa wuya a gare ka daga cikin zurriyyar za mu ga cewa wanda wannan abin zai gaskata a kansu cikin al'ummu ita ce wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ita ce zurriya ce ta annabi Ibrahim sannan kuma zurriya ce ta annabi Isma'il idan muka dauki Yahudawa da Kiristoci zurriya ce ta annabi Ibrahim amma ba zurriya bace ta annabi Isma'il saboda sun fito ne daga gidan annabi Yaqub annabi Yaqub shi kuma babansa shine annabi Ishaqa annabi Ishaqa shi kuma babansa shine annabi Ibrahim kenan wanda wannan addu'a za ta gaskata akan ta ita ce wannan al'umma ta maiji alaihi salatu wassalam kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya faɗa a cikin littafinsa tafsiri yace wannan al'umma ita ce wanda wannan addu'a ta tashafe ta kuma gashi cikin zuriya ta waɗannan annabawan guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da al'umma wanda take ummatul ijaba wajen ne ka wuya ga mada abin da ya shafi bin umarni na Allah subhanahu wata'ala da kuma ne santar abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hani a kai gashi farin jaka da alaihi salatu wassalam ga kuma al-khulafa'ul arba'a Abubakar Umar Usman Ali ibn Abi Talib ga sauran al-ashratul mubashshiruna bil janna ga ahlul badr ga ahlul uhud ga ahlul bai'a bai'atu ridwan ga ahlul aqaba da sauransu ga kuma as-sahabatu gabaji ɗayan su wanda wannan jama'a ce wanda ba wani zamani da aka samu a duniya wanda kyaudin shi da nagartar shi ya kai jama'ar sahabbai ta maiki alaihi salatu wassalam ga kuma jama'ar da suka biyo bayan su na tabi'ai ga atbabu tabi'ina gashi kuma ila yawmina hadha har yanzu akwai wato al'umma wadanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su akan wannan addini na musulunci Allah subhanahu wata'ala ya kara tabbatar da mu akan wannan addini na musulunci har yanzu Allah ta'ala ya amshi mu wa arina manasikana ya Allah ka sanar da mu dokokin musulunci ya Allah ka sanar da mu addinin mu na musulunci wato wannan yake nuni akan cewa kenan al-aslu fil insani shine al-jahl asli a dan adam shine rashin sani shi yasa su ma annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka ce wa arina manasikana manasik jam'i ne na mansak mansak shine wurin ibada ya Allah ka sanar da mu abubuwan da ka shar'anta mana a cikin addinin wanda wannan yake nuna kan cewa addini ibada tauqifiyya ce ba za ka zo da wani abu ba ka shigar da shi cikin addini na musulunci ko wata magana ka shigar da ita cikin musulunci face sai kana da bajin gina wato ba alaina ya Allah ka amshi tuba gare mu innaka antat tawwabur rahim Allah lalle kai ne at-tawwabu kai ne kuma ar-rahim wanda wannan cikon maganar innaka antat tawwabur rahim insha Allah ta'ala a gobe za mu tattauna akai sai mu ci gaba daga rabbana wa ba'athihim rasulan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tarayya cikin ladan abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kabilarsa ya fito ne daga cikin Ibraniyanci shi yana da yare na Ibraniyanci kuma bayansa Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam ɗansa ya tashi cikin Larabawa ya koyi Larabci daga wajensu amma asali Annabi Ibrahim shi baba Larabe bane da shi da Annabi Ishaq da Annabi Yaqub dukkanin su Ibraniyanci ko Siriyaniyanci shi da yaran su wallahu ta'ala a'lam wannan yana ga misalan nan mun amsa ta a karatuttuka wanda ya gabata muka ce musulmi idan aka ce musulmi shine wanda ya yi imani da rukunai na musulunci guda biyar wanda yake sallah yake azumi yake zakka Allah ya hore wa ya tafi ya ibadar haji kuma ya yi kalmar shahada idan aka ce mu'mini ko shine wanda ya yi imani da rukunai na imani guda shida bangaren dukkanin su na zuci ne wanda muka ce idan suka haɗu a guri ɗaya a Qur'ani fa wanda yana cin gashin kansa kamar yadda muka buga misali da ayoyi guda biyu wanda suka zo cikin suratul Zariyat da kuma ayar da take cikin suratul Hujurat mun kawo misalan su kamar yadda malamai suka ce kamar kalmar al-faqir da al-miskin ce lokacin da suka hada guri daya da faqir da miskini to kowanne yana cin gashin kansa amma kuma idan kalma daya ta zo ta tana nufin faqiri to tana ta shafi hal miskini idan kalma daya ta zo tana nufin miskini ta shafi hal faqiri to amma dai in suka hadu a guri daya kalmomin guda biyu kowanne yana cin gashin kansa muka ce al-muslimu a'ammu min al-mu'mini wal mu'minu akhassu min al-muslimi wato bangaren mun ji hajin wato abin da yafi gangamewa musulmi yafi yawa mumini shi dan kadan ne idan aka hada su da musulmai kamar yadda kuma cikin muminai akwai kuma al-musiluna wanda zamu ga hadisin jibril dukkaninsu ya kawo su matakai guda uku mataki na al-islam sannan al-iman sannan kuma al-ihsan na ake fara rubuta zulumi dai a shekarar da ake fara rubuta zulumi shine lokacin da mutum ya balaga balaga kuma malamai sun yi sabani akan wata shekara ce mutum yake balaga wata shekara ce shekarar balaga wadansu daga cikin malamai suna ganin shekara 15 ce duba da hadisin Abdullahi da Umar wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim dafi yace Abdullahi da Umar yace قلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنمل 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنمل 15 سنة فأجازني أي عبد الله الأمر يجي رانا دادات في أجوم أحد أن كاون وجمع يجي عليه الصلاة والسلام يا غني أما دينا چن 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 تفي أجو كوب چن چن تاو دان لا يجينا دان شكرا شاهم مدان لا يجي بكيبا تفي أجيناش bayan shekara daya a shekara ta da za ta shi gazotul ahzab gazotul khandaq yace ina dan shekara 15 a kawun madana ce duka isa ta fi da kai to shine Umar dan Abdul Aziz Allah ta'ala ji kansa da rahama nafi maula Abdullah ibn Umar lokacin da ya karantar da shi wannan sunna yace inda hadha la haddun baina as-sagir wal kabir wato bambancin da yake tsakankanin yaro karami da yaro babba shi da babba shine shekara 15 idan mutum ya kai shekara 15 to yanzu ya fita daga sahun yara amma dan shekara 14 da wata 6 14 da 16 da wata 8 duka yana nan cikin matsayin shi na yara idan ya shiga shekara 15 ya cika shekara 15 to yanzu za su kai cikin shekara manya kuma sai a lokacin shi Umar bin Abdul Aziz ya aika letter zuwa ga gwamnonin shi kan cewa duk mutumin da bai kai shekara 15 ba kada a saka shi cikin manya wanda ya kai shekara 15 a cire shi cikin yara kamar yadda yake cikin sahih Bukhari da Muslim wadansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa lokacin da mutum yake dokan laifi shine lokacin da ya kai shekara 18 wanda za mu ga jumhurin malaman Maliki akan wannan ra'ayi suke da Allah ya ce wa mutum ne ta ma hatta idza baru nikaha fa in anastum minhu rushdan wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a bi'a takhtalif wani za ka ganshi jikin shi ba shi da girman jiki sai shekara 15 shekara 16 amma in ka ganshi in baka sani ba za ka ce dai shekara 12 ko shekara 13 wani kuma za ka ganshi gaggaf za ka ganshi dan shekara 14 ne amma ka dinga saka shi cikin sauyin shekara 18 saboda girman jikin shi da kuma yanayinsa to shi yasa wannan su daga cikin malamai suka ce bi'a ta ta'assar a wani gurin za ka ga cewa dan shekara 9 kamar dan shekara 15 ce a wani gurin za ka ga in shekara 15 din ilimi tsitsiya ce shi yasa za ka kallaci bi'a ne bayan ji alaihi salatu wassalam ya auri nana Aisha radiyallahu anha tana da shekara 6 kuma an kai ta gidan shi tana da shekara 9 wanda ruwa da muka cewa a yanzu in shekara 9 ɗan mata in shekara 9 kanana ne sosai saboda bi'a ta sha bamba to babba abin da za mu kula da shi ne shekara 15 da kuma akwai alamomi na balaga wanda malamai suka ambata cikin littattafan suna fiduhu irin abin da ya shafi akwai wato idan mace ce akwai jini na al'ada idan ta yi jini na al'ada lalle wannan balaga ta bayyana a gare ta haka fitowar mama yana nuni akan cewa mace ta balaga haka idan namiji ne yayi mafarji ya fitar da ruwan maniyyi wannan shi ma ya balaga haka gashi ya fito mai a hammata ko a mara saunan duka yana daga cikin alamomi na balaga ta mutum na
wanda yake itikafi wani addu'o'i ne kamata ya tsoro karanta
ba wata addu'a wanda shari'a ta musulunci ta yakance wa mutum da zai yi itikafi shi dai ibadar itikafi idan aka tafi lalle ibada ce wanda ta kunshi karatun alqur'ani da azkar da abin da ya shafi salloli ba a yawaita abin da ya shafi wajen mutala'a ta littattafai na fiqhu ko na hadisi da sauransu saboda wannan ba lokacin wannan ibadar bane babban abin da za a yi ta shi ne karatun alqur'ani addu'o'i da kuma azkar al-insan ala nafsihi basira addu'ar da ya kamata mutum ya rika shi ne ya zabunto ya hada guda biyu addu'a da wanda ta shafi duniya da ta lahira da kuma yan uwan shi musulmai ga baki daya na'am
malam assalamu alaikum zan gaisa da fatan alheri zuwa ga malam Allah ya ƙara kwankwama malam menene illar sa zuri da tutun kwankwama muna son ƙarin bayani
a wace ce kwankwama
kwankwama ana yi kan mutum ko kuma kan wata dabba ko kuma wani sai yi da zuri
abinda ya kamata zobe ya zamanto zobe ne wanda ya cika doka ta musulunci ba zobe bane na dinari sannan kuma ba zobe bane na makin karshe ya zamanto zoben imana azurfa ko wani daga ciki ya zamanto kuma ba foton mutum a jikinsa ba kan mutum ba kan wata dabba dukkan abubuwan da suke da rai bai dace ba ya zamanto mutum ya sa amai zobe da kan mutum ko wani abu mai rai ko kan dabba ko dabbar kanta amma irin ado na waɗansu abubuwa wanda ba masu rai ba irin bishiya da sauransu kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya gaya wa wani wanda photograph ne ya ce mai idan ka ce dole sai ta wannan hanyar za ka ci abinci to ya zamanto abin da za ka dinga yin foton nasu kada ya wuce waɗanda ba su da rai ne irin bishiyoyi da jama'at duwatsu da sauransu wannan babu laifi amma in dai mai rai ne wannan bai dace ba na'am
Allah kanda da zakarku wace ne juna biyu ana aiki da ma juna biyu ko kusa wanda ke
da karko no lokacin da take wajaba da mai rai ake magana da wanda yake da rai idan ta wajaba to da shi ake magana shi yasa malabai suka yi sabani akai idan aka ce yau ramadana ya gama watan shawwal ya shiga to daga wannan lokacin da wata ya tsaya ne zakar take wajaba ko kuma a'a da ceto wal alfajir din ranar ɗaya ga watan shawwal ne zakar take wajaba sai zaman to su yi sabani kan mutumin da ya mutu a wannan dare ana cikin daren sallah wadan suna fara'a ana cikin daren sallah aka ce wani dattijo ya fadi ya rasu to washe gari za a fidda da ka hashi za a fidda ko ban da shi amma macen da take da ciki ba magana akan ma a fitar mata da zakka ta ko mata ta kade za a fitar wadan su daga cikin malamai suna ganin cewa wanda ya mutu a wannan dare washe gari za a fitar mai da zakka ne macen da ta aiwa a wannan dare washe gari ba za a fitar ma da danta zakka ba saboda lokacin da aka haife shi har lokacin wajabcin zakka din ya fice ne wadansu kuma suna ganin cewa a wanda ya mutu ba za a fitar mai da zakka ba in dai a wannan dare ne saboda har yanzu lokacin wajabcin nata bai bayyana ba sai bayan jeto wala da fajir wadansu kuma suka ce haka nan dan da aka haifa to washe gari za a fitar mai da zakka ta wadda kai ala kulli halin mace mai juna biyu ba a fitarwa da junanta guda biyu ba a fitarwa wannan junan nata guda biyu ba a fitar mai da zakka ta wadda kai Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muke daidai Allah ta'ala ya ba mu nada akai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk